Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu saurare. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana iya kuma kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa. Kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma situation na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun gane kuma za a iya kama mata Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Masu gabatarwa
Abida Buhari Auda
tare da ni Hadiza Kyari.
Kwadar Alhabis shirin yau da gobe na magana ne a kan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau 24 ga watan Nuwamba za mu yi magana ne a kan yadda matasa ke shan tabar shisha.
Muna tafa da ƙarin bayani
a cikin shirin da bada yau. Wakilin sashen Hausa Shamsiyya Hamza Ibrahim ta zanta da wasu ƙwararrun likitoci akan wannan batu.
Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Wakiliyarmu daga birnin tarayya Abuja Shamsiyya Hamza Ibrahim ta zanta da wasu likitoci biyu game da shan tabar shisha da kuma illarsa. Ga dai yadda tattaunawa ta kasance.
Sunana Dr. Hawwa Ballabada, ina matsayin medical doctor ne kuma ina aiki da asibitin da ke nan Sokoto Usman Danfodi University Kitchen Hospital Udut kenan.
Madalla, to likita, za mu soki mana ƙarin haske game da illar da ke tattare da shan tabar hayaki ta shisha.
To, bincike ya nuna cewa kamar yanda sigari yake sa illoli a jikin ɗan adam, haka zalika ita ma shisha tana sa wa'innan illolin a jikin ɗan adam. In fact ma akwai sinadarurruka ko kuma in ce chemicals da ke cikin ita shisha ɗin wanda bincike ya nuna cewa suna ma iya zama illa, za su fi iya kawo illa ga jikin ɗan adam kan shan sigari. So mutane da dama yanzu mafi akasari yanzu samarin yanzu ya zama ruwan dare a gare su, har ana mayar da shi kaman ba komai ba. Akwai kasashe da dama ma da aka yi banin din shi, to amma kuma wannan sai ya sa matasa sai suka ƙara kaman abun ya ƙara haɓaka a irin waɗannan kasashe da dama, kaman irin UK haka an yi banin shan shisha which ya maida abun more worse because yanzu matasa sun dawo da ba sun yi da zan saka shi ba, sun mayar da abun dai kaman irin ruwan dare ne kaman ba komai ba. So kuma bincike ya nuna cewa da mai shan shisha din da wanda baya shan shisha din amma yana zaune ga gurin da ake shan shisha, duka za su iya kawo mishi illoli kaman yanda sigari yake. Akwai abin da ake ce ma passive smoking. Idan kai baka yin shi amma kana tare da wanda ke yin shi, so idan dan lokaci aka dan dauki lokaci irin shekara da shekaru haka kana shakan wannan hayakin na shisha din ko kuma na sigari din, zai iya kawo ma illa kaman yanda yake illata waɗanda ke shan sigarin ko kuma shisha. To ita dai shisha tana da illoli da dama a jikin ɗan adam, sannan one of them yana cikin illolin da take taba zuciya. Takan taba abubuwa da dama a jikin ɗan adam, one of them kuma shine zuciya. Akwai sinadarurruka a jikin ɗan adam da suke protecting ɗinmu, suna hana ɗan adam ya taso ko kuma ya kamu da ciwon zuciya. To idan kana shan shisha, waɗannan sinadaran shisha takan taba su, za su yi lowering down, so yana sa ka at risk din ka samu irin waɗannan matsaloli. Akwai abubuwan da ake cewa coronary artery disease, so mutum zai iya kamuwa da irin wannan ciwon. Haka zalika ma shisha tana ragar da heart rate din mutum, inda zuciyanka ke bugawa, nau'in mayin da zuciyanka ke bugawa, shisha tana taba shi. Haka zalika ma blood pressure din mutum, shisha takan iya sa blood pressure din mutum yayi kasa. So bayan shi kuma idan aka zo ga huhu, shisha tana sa matsalan numfashi. Matsalan numfashi kuma kaman irin su TB haka, which is an infection, shisha tana sa mutum ya zama at risk of it, saboda tana taba immunity din mutum. So idan immunity din mutum yayi kasa, za a samu nau'i ko kuma zance za infection zai samu daman da zai shigo a jikin mutum. So one of them shine tuberculosis. Sannan kuma inda muka yi bayani, kaman yanda nace tana taba huhun mutum, mutum na iya tahowa da ciwon wahalan numfashi. Akwai abin da ake cewa chronic obstructive pulmonary disease, wani ciwo ne na huhun mutum wanda mutum zai zo da irin su tari haka da hawa wahalan numfashi, su duka ciwon shan shisha yana saka shi. Haka zalika bayan shi ma shisha tana sa kansa. Sannan one of the cancers da shisha take sakawa shine lung cancer. Bayan wannan lung cancer din akwai others. Sannan bayan shi akwai nau'uka na jikinmu da suke taimaka mana wurin ganin cewa yayi building din jikinmu, kaman irin su sinadarurruka da suke taimaka mana. Bincike ya nuna cewa shisha tana taba waɗannan sinadarurrukan, sannan tana rage garkuwar jikin mutum. Wannan kaman vitamin C din nan ma dake a jikin dan Adam, shisha takan yi affecting din shi, tana lowering din shi. So idan aka hada dai aka tattaliyo duk waɗannan, suna zama dalilin da yasa shisha take taba garkuwar mutum. Haka zalika akwai masu mata, akwai mata da ke shan shisha, su ma yana illata su, saboda idan mace na shan shisha kuma tana da ciki zai iya illata ta, kuma zai iya illata abin da za ta haifa. So kaman yanda na faɗa kuma akan infection din still, saboda abu ne da matasa ke amfani da shi kaman pipe haka, mutane da yawa za su iya amfani da kai daya. So yana increasing risk of transmission na infection wanda za a iya transmitting through saliva, through yawun dan Adam. So idan wannan ya zo yayi amfani da shi, wannan shi ma ya zo yayi amfani da shi, wani ya zo yayi amfani da shi, idan akwai a particular disease that is transmitted through saliva, kinga mutum zai iya dauka ta nan kenan. Sannan kuma shisha tana irritating bakin mutum. So wannan yana sa, yana increasing risk na oral cancers, cancers din dake associating da bakin mutum.
Madalla likita, to duba da wannan illoli da kika zayyano da tabar shisha ke haifarwa ga lafiyar dan Adam, a so tare da dama zaki ga mutum idan ya fara abu kuma yayi sabo da shi da kyar ya daina, shin wasu shawarwari a matsayinki na likita zaki ba wa matasa ko kuma waɗanda suka tsinci kansu a fagen shaye-shaye na shisha? Sannan kuma a wani bangaren kin bayyana cewa wato shisha na haifar da cutar kansa, a ko zaki mana ƙarin haske sosai akan wannan?
Eh, to kamar yanda na faɗa, ita shisha tana sa cancers, kuma one of the cancers din shine cancer na lungs, huhu kenan. Sannan bayan shi akwai oral cancers, kamar yanda na faɗa, cancers din da they are associated with oral cavity, baki kenan. Sannan kuma akwai bladder cancer. So da yake idan za a yi shishan, akwai abin da ake ce ma charcoal, shi ake amfani da shi, ana using Asia, ana burning wannan heat, wannan hayakin nan da ake gani yana fitowa daga bakin wannan tube din da matasa ke amfani da shi. So wannan charcoal din da ake amfani da shi yana dauke da wani sinadari ko in ce toxic chemical ko toxic agent da ake kira carbon monoxide. Sannan shi wannan carbon monoxide dama it is associated with lung cancer. Sannan bayan shi akwai toxic agents da kuma chemicals da yake containing. So all in addition, wannan inhalation din, shakan wannan toxic agents din, shi ne ke sa wannan cancer din ta oral cavity din da bladder da kuma lungs din. Kamar yadda muka san, idan kama a sa mutum a cikin daki ne, a kunna mishi hayakin murhu ko kuma hayakin gas ko wani abu haka a rufe shi. So mun san cewa idan ya dadi yana shakan wannan, yana yi mishi illa ga wannan huhu. To the same thing ke happening da masu shan shisha. Wannan charcoal din da suke amfani da shi, na ganin na heating wannan hayakin na shisha din yana dauke da wa'annan chemicals din toxins din da associated with wannan cancer din da idan mutum ya dade yana shakan shi zai iya illata shi har ya mishi leading to wa'annan cancers din eh to da yake shan shisha haka yake kaman masu shaye-shaye ko kuma mai shan sigari addiction ne sannan shi addiction abu ne mai wuyan dainawa kaman kai ne da ka saba yin abu a rayuwa a ce yau ka tashi kawai ka daina yin shi kin ga zai ma wahala abinda ka saba shekara da shekaru kana yin shi su haka shin shisha yake addiction yana da wahala zaki ga ko mutum idan an kawo ma yaro ko kuma saurayi haka matasa dai haka da suka tsinci kansu irin wannan rayuwar yana da wuyan rabawa da su to amma kuma ba abu ne da ke gagara ba akwai so many factors da ke contributing to yara su fada cikin wata rayuwa da basu saba da ita ba akwai wanda zaki ga su basu ma saba da wannan ba amma saboda suna tare da peer group din da suke wannan rayuwar za su dinga sha'awan su ma su dinga joining din su suna fadawa so kadan zaki ga yaro koda baya so za a kai lokacin da abin zai dinga bashi shawa da kadan zai fara har abin ya zo ya zame mishi jiki sannan bayan shi mu matsayin society matsayin mu na society da kuma parents ya kamata mu dinga kula da irin rayuwar da yara ke yi mu dinga dan sa ido sannan mu dinga jan yaran mu a jiki muna nuna musu illolin irin waɗannan abubuwa sannan mu matsayin mu na likitoci yana da kyau a dinga fadakarwa akan illolin waɗannan there is need for a dinga increasing in the knowledge ga matasa suka sani yanzu so that ana dan fadakarwa ana nuna ma yara illolin irin waɗannan abubuwa yanda yaro koda ya so ya fada ma irin wannan rayuwar dan ya tuna cewa haiko an ce kaza idan kai shi yana sa kaza to kin ga yana dan sa mishi dari-darin ba zai yi abu ba ko kuma koda yana so yayi zai sa mishi tsoron a saboda illan nan da aka ce yana sawa bana so na fada a ciki so I think the discipline is a contributory effort mu kanmu likitoci da iyayen yara da kuma society sai mun tashi tsaye sai mun yi joining hands don ganin cewa mun ceto yara waɗanda suka fada rayuwarsu waɗanda suka fada a cikin wannan matsalan da kuma waɗanda ba su riga sun fada ba ko kuma waɗanda suna da niyyar fadawa we have to put our hands together all we have to put more effort extra effort in making sure cewa the prevalence na wannan abubuwan ya ragu so ba effort kadai ne na mutum daya ba effort kadai ne na mutum biyu ba effort ne da za a taro a hada karfi a dinga fadakarwa a dinga nuna ma yara illolin abubuwa a dinga sauraron wani yaro ma rashin sauraron da iyaye ba sa yi mishi yana iya fada shi cikin irin wannan matsalan akwai yaran da zaki ga ba sa samun kulawa daga iyaye mafi yawanci ma da yake in samari idan sun dan tata kin san ba irin sauraron sa ake yi haka ba gani ake kare daga tata yaro zai fita yayi abin da yake so ba tare da an san me yake yi ba shi ma idan ya dawo ba ruwan shi kawai ya fita ya gama abin da yake yi ya dawo ne ba wanda ke zaunar da kai ya tambaye ka ya ake ciki ko kuma menene damuwanka akwai yara da yawa da suna cikin damuwa amma da yake irin iyaye ba su mayar da hankali ba so zaki ga za su fada cikin wata rayuwa da su garan kansu ba za su san lokacin da za su tsinci kansu a cikin wannan rayuwar ba so ina kira ga parents yara iyayen matasa da yara da kuma yes of course doctors and the society also mu dinga sa ido muna lura da abin da yara ke yi da kuma damuwar da yara ke ciki da kuma idan yaro ya fada a cikin wannan damuwa shin menene na farko da za ka yi ka taimaka ma yaro don ganin cewa ka ceto shi daga wannan rayuwar da ya fada
Allah ka taimake mu amin Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin Dan
tare da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ka taimake su amin Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah kiyaye ciwo gobe Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah faɗe azaba gobe Legi ya fadai ce fa baka yau goba dan ka bashi yake so Sanga da likitoci masu kulawa da lafiya
Madalla har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe za kuma mu koma domin jin cigaban tattaunawar
Sunana Dr. Mike Omeri tsohon Director General na hukumar wayar da kan jama'ar Najeriya wato National Orientation Agency NOA
wannan abu da ya zama ruwan dare wato shan shisha tsakanin al'umma ba ga babba ba ba ga yaro ba har ma waɗanda suka manyanta suna wannan abu kuma Najeriya na daga cikin ƙasashen da suka rungumi wannan shaye-shaye na shisha shin me kake gani yasa adadin masu karɓan wannan abun yayi yawa ne a cikin al'umma
na farko ba ita shisha din ba kawai ba akwai wayansu miyagun kwayoyi da magungunan da ake sha da ke lalatar da rayuwar jama'a gaba daya a kasar nan tunda gwamnati ta haramta su domin suna da la'ani akwai guba a cikin sanye da su wanda sun yi su sun sani shi yasa suka ce idan ma zaka sha kasancewar duk masu sha suna mutuwa tun tafiya bai yi nisa ba kin san duk wani abu mai bata rayuwa kullun gyara shi ake a sadar mishi kwalliya da wanki da tsotso da sauransu sai kuma mutum ya tashi shigayi ko ya tashi ansa irin wayannan tarbiyya sai ga kaman ya karbi abinda ya dara wajen kyawu na amfani da shi to haka ne ita shishan take to tunda ita shishan tana zuwa da ado a cikin tulu da bututu da abin nan ana ganin ai wannan na zamani ne ba abinda zai killa an gyaro ta shi yasa ai ita ko sigarin ma yanzu bai ga akwai na wanda ba kunna shi da wuta ba ana sha mutane suna sai suna yawo da shi akan titi su koken din akwai inda wasu suna sha suna shan shi kamar sigari akwai inda ake yin shi kuma duk wanda ya shiga wannan abin ya ga kawai ya shi ma ya zama dan zamani kuma hanya ne na gudu mai kuma kada hukuma su kama su ga ko a zarge su da yin abin banza na shi shishan kuma a gaskiya ƴan kwara din ne suke kawowa wannan al'adar su ce so ƴan kwara sun zo sun bude club sun bude wurin cin abinci da sauransu matasa sun bar gidajen su da yamma za a je yawon zance da juna ko maza da mata in an je an zauna wannan club ko wurin cin abinci next abin da za a yi sai a ce akwai shisha za a kawo muku bututu su zauna suna ta sauraron hayakin shisha da la'anin da ke tare da shi musamman wayansu wanda suka sa kansu cikin wannan halin suna ganin kaman wani abun gayi ne ko abun kwarewan kwambo shine in baka yi ba baka zama dan birni ba baka zama dan dandi ba baka samu baka zama mai wayayyen kai ko wayayyen ido ba to garin neman zama mai wayo ko mai wayayye sai mutum ya koma ya nakusa rayuwarsa ya zama mahaukaci ya zama abin tausayi kuma wannan abin yakin duba sai ga yara ne kanana da ana ganin kamar an ba su tarbiyya ko an kai su makaranta a yi musu abin da ya kamata don su samu su gyara rayuwarsu su miƙe har yanzu in kin ga irin waɗannan masu wannan zaki ga mayan yawansu yara ne wanda sun gama makaranta an shirya musu gaba sun ki kasa yin gaba suna karɓar kuɗi ne ko su saci kuɗi ko su nemi wani hanya su ɗiba kuɗi su je suna wannan abin ba wai kuɗin kansu ko kuɗin zufansu ba ne so kin ga akwai abin damuwa.
To ganin yadda abin nan zama wato ruwan dare a tsakanin al'umma kuma ka yi batu a kan cewa ba daga ma Najeriya abin ya samo asali ba to menene kake ganin har ya sa matasanmu suka rungume shi hannu bibbiyu shin za a iya cewa don saboda su ma suna so a ce sun kawo ta sabon al'ada ko wani abu makamantan haka wasu matasan suna gani kaman ko abin yayi ne suke gani in ba su shiga ba a dama da su kaman su ma ba su kai ba ne
maganan kenan kika yi nima na isa nima na kawo na kai inda ya kamata a yi da ni banda matasan akwai manya da suke tashi su zauna suna wannan abin so a gaskiya kin san a kasar mu Najeriya duk wata sabon abu muna so mu koya mu fara galla da shi sai kiga mu a Najeriya mu dauke shi fiye da wanda suka ma fito da shi suke yi shi yasa yanzu zaki ga akwai club ma musamman na shan shisha a Najeriya daban-daban kin je Kano akwai in kin zo Abuja ga sunan Tumjir in kin je Maiduguri ga sunan infa ana fitowa da dare a je zona dan shan shisha kawai wata al'ada ne wata hanyar rayuwa ce da sauransu kuma duk koyi ne domin ana ganin inda duniya yanzu ta kai kenan ana ganin inda bude kai ko civilization ta kai kenan ba wanda zai sai ya tambaya ba wanda zai ga kaman abin da yake yi ba daidai ba ba wanda a cikin iyaye ma masu yi da su sun zuwa yayansu masu nasha dan suna ganin kaman wannan din ba shi da la'ani kaman su wiwi da sauransu
to ya zamu kwatanta illan haka ga al'umma musamman ma duba da wannan bayani da kai mana a yanzu
kin ga dai a yanzu an san la'anin da sigari na kawowa kuma ana tallace-tallace a nemi jama'a su kuce da amfani da sigari don kada su samu ciwon kansa na huhu da sauransu to hakan nan kuma ko masu binciken kwakwa sun yi bincike yadda ya kamata domin a su nemi hanya su magance na sigari to na ita shishin sabuwa in ma tana la'ani ga huhu ko zuciya ko wani abu har yanzu ana ba domin tunda ba abin da aka bashi fiye ko ba da yanzu sai ya sami mutane an je ana neman magani a kasa samun magani a yi ta mutuwa a yi ta aluba ana ce wani ne ko wacce ne ta kashe wani minwa shishan da suke sha ne yake kashe su kafin lokacin ne kin san da kasan mu take lokacin ne za a zo a mai da hankali ga wannan abin sai a fara neman maganinta a fara neman a wayar da kan jama'a kan su daina kamar da kuma ku biyo ya kuke yanzu wanda kuma yana da kyau domin wannan interview din kun sa na san mutane sun ji killa masu yi za su guje abin to abin da ya kamata a yi kenan a yi ta tallace-tallace na wayar da kan jama'a kan cewa ba kowane abu ne an ga zai zama abin gada ba in an yi a yi shi da kiman cewa tunda ma aka ce ko ma me za ka yi komin kyan shi ko abinci ne za ka ci daidai kar ka zama goma abin da dai na gani ya kamata a yi kenan a gargaɗi jama'a a ci gaba da wayar musu da kai
shin me al'umma ya kamata ta yi wajen ganin ita ma ta bada gudunmawarta ga ƙaurace ma wannan abu da ya zamanto kaman annoba a cikinmu.
Shawarwari wajen magance irin wannan ya kamata tun da safe a fara koya ma ƴaƴa da ɗalibai a makarantu su sani cewar amfani da shisha yakan sa guba ta samu mazama a cikin jiki kuma daga nan yakan kawo la'ani kamar su kansa da ciwon zuciya da ciwon huhu da ciwon hanta da sauransu. To idan haka ne a guje shi tun da wuri ma kowa ma in za a yi a bi shawara dai don guban da ya rayar da wani sai ya kashe wani kaɗan wanda aka kimanta kaɗan guba kaɗan a ga kaman ba zai yi ma wani abu ba sai ya ma wani abu domin kaman wanda shi ɗan rakiya ne ya raka ya je ya zauna ana sha to shi ma ina ganin ya fi samun cuta da wanda yake ja yake sheka ya sake.
Sunana Khalil Adam.
Ina shan shisha kuma ina da pot din shisha amma ba abu bane wanda na samu kaina kullun sai na sha. Ni bani da matsala da wanda yake shan shisha ko kuma zan zona kusa da wayanda suke shan shisha. 90% din mutane yanzu din nan zaki gan ba yaro ba babba kowa na shan shisha. Most especially in kana fita kana zuwa wajaje wanda ake zuwa a shakata zaka gan in ma ba a sa shisha a cikin menu din abubuwan da suke sayarwa wajen nan ba zaka gan wajen bai tasiri. Mutane da yawa da kuma matasa da yawa suna shan shisha. Shisha ba abu bane wanda in kana sha za a guje ka kuma ba abu bane kaman yanda yake in aka ganka da sigari za a ta kallon ka shisha abu ne wanda yake da shi kanshi kuma matasa da yawa suna sha
sunana Muhammad Awal shisha shi abu ne wanda har yanzu nan ba san effects na shi kuma shi flavor na shi yana nan two types akwai wanda bai hain akwai wanda yake hain so shi shisha definitely ma is not good so shan shisha yana kawo abubuwa iri-iri wani yana ganin shisha yana sha bai mai komo so from shisha zai koma yana shan wani abu kaga haka ba kyau ba daga shisha ne ya tafi kenan a angonmu ma akwai wani yanzu haka ya hauka ce
sunana Zainab Abdullahi to ni gaskiya ban taba shan shisha ba amma yanayin da nake ganin shisha kan gaskiya ba abu mai kyau bane amma in mutum ya fara gaskiya yana wahala ya daina zaka ga mutane daga shekara 13-14 akan nan idan su ya bude da addicted to it musamman in sun bi irin friends din nan yana saurin jan hankalin su za su rude su fara sha so kuma in mutum ya fara gaskiya yana wahala ya daina yanda muka taso dai mun ga Larabawa suna yi amma mun san ko suna sa flavor a cike ba wanda zai cutar da su kuma hayaki ne in ka sheka zai shiga cikin cikin ka. So gaskiya yana jawo hankalin masu sha su daina sha.
So shisha dai na sha da, amma yanzu gaskiya ba na sha, saboda wani lokaci in ka kalla ba za ka ga duk kawai harka ne, wasu suna daukan shishiyar salaf, amma har ga Allah ba wai abu ne da zan kusa ba. Indai har mutum ya sha za ka dinga jin caji a cikin kanka, wasu dai irin abubuwa da bai kamata ci in human sense dinka ka ji su ba, amma in ka sha shisha you feel them. Indai gaskiya mutum na sha, amma Allah ya taimaka ba da wuya ne dina. Daga shekara 18 duk anyone abu kawai da ya shafi hayaki bai kamata ci mutum yana yi ba, saboda yana kashe lungs dinka ne, kuma ba ka wai cewa za ka ja ne haka ka zubar. In ka ja sai ka shiga ciki, tukun ya shiga cikin cikin ka, shi ne zai baka abin da ake so da abin da ake nema. Har ga Allah ga matashi bi da kyau ya dinga shan shisha. Allah Ubangiji ya sa masu sha su gane su kuma gyara.
Sunana Muhammad Harun, kuma a gaskiya dai wato ni ban taɓa shan shisha ba, so I can't, barin iya faɗa miki ga abin da yake causing a jiki ba. Shisha a wasu yarurruka suna ɗaukan shi al'ada, kamar yaren Laraba, yaren Hausawa al'ada ce, amma a wasu yarurruka kuma ba al'ada ba ce. Kuma gaskiya ni ban san mahimmancin shisha ba, shan shi kamar babu amfani, kuma barin shi ma ya fi.
Ni dai abin da zan ce, gaskiya da dama wasu dai kun ce akwai hannun kusa da nan akwai masu sha, ni ma din gaskiya na san shi, ba wai ban sani ba, amma maganan gaskiya dai shi da dama dai wasu suna shan shisha ne ba dan yana ba su caji ba, wani kuma yana sha dan caji din ne, wani kuma saboda yanayin zamantakewar rayuwa, irin yana zama shi kadai, wani kuma dalilin abokanai, gaskiya sai za su sha. Wani kuma idan ya sha yana dan saboda kamshin shi, wani kuma dan little charging da yake bayarwa, ko kuma dai wani abu makamancin haka. Amma in dai wa maganan zallan shisha ne, mutum yake shan zallan shisha, gaskiya ba zai sa shi yin wani abu da ba shi ne ba, irin abu ba daidai ba, ko kuma ya sa shi taraya mishi ya ringa wani abu mara kyau. Amma ni tumi gaskiya ba zan ce akwai wani, sai da ce side effect din shi ga shi abin da yake shi, amma dai maganan dan charging da yake bayarwa yana dan ba dan charge dai, mutum ya dani nazari dai da dan wasu abubuwa.
Sunana Umma Kulsum Shehu. Ni dai gaskiya ban taba shan shisha ba, amma a nawa ganin da gaskiya shisha ba wai abu mai kyau bane, saboda ba zan iya cewa ga yanda yake ba, tunda ba wai ina sha bane, sai dai kai kana ganin ni yanda masu shan suke zama. Shisha abu ne wanda mun gani kuma mun karanta, abu ne wanda yake bata lungs mutum, ma'ana huhu. So apart from it, kuma yanzu flavors din da ake tunanin dan an sha ba zai bugar ba. Na yanzu gaskiya kamar yadda na ji suna dan fada, ana sa wanda yake bugarwa, kuma abu ne wanda mutumin tashi ma abu duk wanda ya shafi hayaki ko sigari, eh har zaka ja shi ka fitar da shi, abu ne na wanda na rashin kunya, kamar abu ne na irin rashin kunya. So ni gaskiya tumi shisha abu ne mara kyau, kuma za ka gani effect din da yake ba wa society. Yaran yanzu yaro mai shisha fod za gani yana tara taron mutane, so taron friends za su zo saboda wannan abu. So ka gani in har ba wai abu mai kyau suke aikata a wajen ba, duka kowa zai dauka. In kuma har abu mai kyau ne duka za su dauka, so ka gani shisha gaskiya abu ne wanda ba wai mai kyau ba. Tunika
to kai naka kana sheka ne da zai zauna, tunda baka suke ba, baka san cewa ya kamata kai ka suke ta fito ba, so ka gani akwai damuwa kenan.
Kukuma lamai hanna tuno ala sandodo na amba to kukuma lamai hanna tuno ala sandodo mai jirgan uban bashar da susani uban nana bani aya isha ma Allah kayan aro bai kama da naka wa sosai kaya suke ma Allah kaya suke ma Allah kayan aro bai kama da naka kaya suke ma Allah kun jira shi bai kama talauci.
Kuma sauraro anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Yanzu a madadin wanda ta daidaita mana sauti kuma ta hada mana shirin baki ɗayansa, Sa'ida Hamdun, tare da abokin aiki na da tsaya na gabatarwa, Amina Buhari Auna, da dukkanin abokan aiki da suka bada gudumawa a cikin wannan shirin. Ni Hadiza Kyari daga nan Birnin Washington DC ke cewa, huta lafiya. lafiya. Ma assalam.